Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu sauraron shirin yau da gobe ne. Shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a BOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio da kuma iya jin mu ta yanar gizo a bioyehausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Sara Aminu Fage
tare da ni Muhammad Hafiz Baballe.
Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau 13 ga watan Maris na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan bikin kamun kifi da nuna al'adun gargajiya da ake yi a jihar Kirfi.
Shine sarkin Kabi tare da majalisa suka yi shawara me ya kamata a yi wa tarbiyyar sarkin musulmi da zai zo kuma zai zo matsayin dan uwa masoyi. Saboda akwai al'ada ta mu kuma ya zo daidai lokacin da ake wannan sana'a al'ada ta fashin ruwa. Sai tun da shi Fulatani ne lalle ba za a ce ya san wannan al'ada. Kuma ran da aka tsira din da shi da sarkin Kabi suka tashi suka je bakin ruwa suka zauna al'umma kuma da aka saba na gareta kowa yazo suka zo suka shiga ruwa aka yi su.
Haka yake a tsakiyar bakon nan ne aka fara bikin kamun kifi da al'adun gargajiya na argungun da ake yi a jihar Kebbi da ke Najeriya wanda aka shafa shekaru kusan 12 ba a gudanar da wannan biki ba sakamakon kalubale da aka fuskanta.
Wakilin muryar Amurka ya halarci bikin bude taron inda aka fara ranar Laraba ya kuma jiyo mana ra'ayoyin jama'a.
Shi ma sarkin kabin argugun ya kuma bayyana muhimmancin bikin tare da tarihin yadda aka fara.
Haka shi ma abokin aikinmu Murtala Faruk Sanyinna ya tattauna mana da walkin kanta ya kuma yi bayani akan kalmar nan ta kibbi kabbi da ma yadda ta samu asali da kuma yadda aka kafa daular kanta.
Jama'a sai ku gyara zama ku janyo akwatin rediyon ku kusa don sauraron shirin yau da gobe.
Masu sauraro bari mu fara da rahoton da wakilinmu Lamida Abubakar ya aika mana na bikin na bude bikin kamun kifi da al'adu na argungun da ke gudana yanzu haka a jihar Kebbi.
Bukukuwan share fage na nuna al'adun gargajiya tare da kamun kifi da ke gudana yanzu haka a garin Argungu na jihar Kebbi Najeriya kuma bikin ya dauke shekaru da dama ba a gudanar da shi ba bisa wasu matsaloli. Bikin dai da aka fara gudanar da shi tun a shekarar 1934 domin nuna kawo karshen yakukuka da aka yi tsakanin daular Usmaniya ta Sokoto da kuma daular Kanta ta jihar Kebbi. Wannan lamarin dai yana ci gaba da jan hankalin masu ya bude ido daga sassa daban-daban na duniya. Bikin na wannan shekarar dai zai lakume kuɗi kimanin naira miliyan 650 kamar yadda gwamnatin jihar Kebbi ta bayyana. Haka kuma za a bada kyauta ta sama da naira miliyan 2,700 ga duk wanda ya kama kifi mafi girma kwatankwacin dalar Amurka 7,500 dangane da shirye-shiryen bikin na kamun kifi da kuma yadda aka share dimbin shekaru ba tare da gudanar da ba. Na ji ra'ayoyin wasu 'yan jihar ta Kebbi a garin na Argungu kuma ga abin da suke cewa.
Ahmadu Mutar, muna farin ciki da zuwan wannan taron kuma muna fatan a wace lafiya cikin iyawar Allah kuma muna fatar kowa wanda ya zo Allah ya maishe shi gidan shi lafiya. Gaskiya ba mu ji dadin shekarun da aka yi ba amma yanzu mu yi farin cikin zuwan da wagga shekara aka yi shi 100%.
Nasiru Leman, gaskiya mun ji dadi, mun yi murna, mun yi farin ciki, muna fatan a yi lafiya a wace lafiya. Gaskiya muna samun ci gaba na irin mutane da duk wanda ya je wata hikima bangaren al'adun da yake yi yana iya samun ci gaba da kyaututtuka da yabo da sauransu.
Wannan bikin dai da aka bude da yammacin yau an soma shi ne da harbin kibau da harbin danko, su ma dai maharba da suka dade cikin jiran wannan lokaci na da ra'ayoyi kamar haka.
Muhammad na harbin kibiya, abinda muhimmanci ne gare mu, abinda ya zamanto lalle ne ci gaban kasa na, sannan abin alfahari ne gare mu a ce mun taho mai wannan gasan, kuma Allah ya ba mu nasara.
To yanzu kuma bari mu je ga tattaunawar da Lamide da sarkin Kabin Argungu Alhaji Sama'ila Muhammad Mera.
Bikin kabin kifi na Argungu da ya dawo na zamani yanzu ya suma a shekarar 1934, amma al'ada ce ta al'ummar Kabi, al'umma wannan wurin su kuma ake kiran su Kabawa. Al'ada ce wadda take shekarunta daidai da shekarun masarauta, saboda al'amari ne wanda yake shugabannin mu suke amfani da shi domin siyasa haɗa kan mutane, yan kare ayyukan gona, al'amuran noma, za a soma abubuwa na su da yake akwai gulabe da kifi da yawa cikin ƙasar, sukan tsaye da rana ɗaya a gaishe dukkan al'umma a zo wuri ɗaya a yi su tare, daga nan a yi jawabai da buƙatar haɗin kai, buƙatar tashi tsaye a nemi na halal da abubuwan da ke haddaba ƙasa da duk abin da ya kamata domin cigaban ƙasa. Kuma haka take har lokacin da Allah ya kawo zuwan mujaddadi bayan shekara 300 na zaman wannan masarauta. An samu fitina tsakanin Kabi da Sokoto, mazaunin mujaddadi da kuma Gwandu, mazaunin Abdullahi Gwandu, Allah shi gafarta musu. Wannan fitina kuma ta daɗe tun da suka zo shekara 1804 har lokacin da Batu ya zo 1905, wannan fitina ba ta ƙare ba. Amma zuwan Bature sai a kaɗan samu sassaci gare ta, musulun ikon Allah sarki musulun ya zanda mazu ya zama sarki, da ya zama sarki to sai ga shi ma sarki musulun yana son ya zo wannan lokaci da niyya ta soyayya da canja yanayi domin a samu haɗin kai tsakanin al'umma wanda yake gudace inda aka fito. Kuma ziyarar lokacin da ya zo ziyarar shi ne sarkin Kabi tare da majalisa suka yi shawarar me ya kamata a yi wa a tabbatar sarkin musulmi da zai zo yanzu, kuma zai zo matsayin dan uwa masoyi, saboda akwai al'ada tamu, kuma ya zo daidai lokacin da ake wannan sana'a al'ada ta fashin ruwa, sai tun da shi ba Fulatani ne lalle ba za a ce ya san wannan al'ada. Kuma ran da aka tsaye daɗin da shi da sarkin Kabi suka tashi suka je bakin ruwa suka zauna, al'umma kuma da aka saba na gayyata kowa ya zo suka zo suka shiga ruwa aka yi su. Bayan ƙasa aka ce sarki musulmi ya yi addu'a na cewa Allah ya raya wannan al'amarin kuma ya sa ya ɗore har abada, kuma Allah ya karɓi addu'a domin mun gani gashi.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Yanzu kuma bari mu je ga tattaunawar da abokin aikinmu Murtala Faruk Sanyi na ya yi da walkin kanta Yakubu Ladan Ibrahim Bagaye.
Sunana Yakubu Ladan Ibrahim Bagaye. Ina da sarauta ta walƙilan kanta.
To rakai da farko bari mu fara da shin in an kace Kabi, shin me ake nufi da ne Kabi?
Kabi kalma ce, tsohuwar kalma ce ta Hausa wadda take nufi wuri mai damshi ko kuma bakin ruwa, wanda yake kuma a wancan lokacin yankin yana ƙarƙashin mulkin Songai, daular Songai. Su Songayawa wasu suna cewa da harshen su yanki na bakin ruwa suke ce ma Kabi, saboda haka a wancan lokacin duk fadamawa, duk waɗanda ke tu'ammali da ruwa, waɗanda ke zaune bakin ruwa ko cikin fadama, to su ake ce ma Kabawa, don wannan yanki shi aka ce ma Kabi.
Na'am, to yanzu Kabi ta zama kamar wata babbar masarauta za a ce a Najeriya baki daya. Shin ina ne za a kira masarautar Kabi wanda za a kira a masarautar Argungu?
To kai da fada matan farko wannan yake da yake bakin ruwa ko kuma cikin fadama yanki ne cikin daular Sangai, wanda a wancan lokacin shi Askiya shugaban daular Sangai wanda take da cibiya a Gao tana cikin yankin Afirka ta yamma wadda ta hada da Niger da kuma Benin da Burkina Faso. Don haka sai shi sarkin Sangai Askiya ya turo wakilin shi wanda ke kula da wannan yanki na Kabi bakin fadama, wato tun daga abinda ya fito daga Mutsirar Kogirma har abinda ya kai kogin Niger gaban Kayawuri da Kabi ne, duk yanki guda ne. Sai Muhammad Kanta ya zo sai ya shiga cikin mayaka na Askiya, wanda wani lokacin sai ya jayi wakilin sarkin Sangai da ke zasawa wanda aka ce Madanga, rinjar da ya mishi na jarumtaka. Sai shi Askiya ya ga jarumtakar shi Kanta sai ya bashi kula da wannan yanki na Kabi, wato zai zama kamar gwamna mai kula da yankin Kabi amma a ƙarƙashin Sangai.
Inda za a yi ambaci ko tarihin masarautar Kabi sai an bari wannan basaraki na ka abada wato Mamadu Kanta. Shin wannan ya nuna kinan shi za a ce ya fara kafa kai kuma a shi ya fara kafa bala a kanta?
Shi Mamadu Kanta ko da yazo ya iske wannan yanki na Kabi kuma a ƙarshen daular Sangai kasance shi jarumi, sai ya zama shugaban mayaka na Askiya waɗanda ke zamne a yankin bakin ruwa a yankin Kabi kenan. Wata shekara sai shi Kanta Askiya ya sa ya jagoranci yaƙi domin a fada ƙasa zuwa Agadez. A wannan yaƙi aka yi samkara da ta samu irin ba. To lokacin da aka dawo da wurin yaƙi aka samu ganima ta yaƙi, wato dukiya da bayi da sauran abubuwan da aka samu. To a wajen da wannan ganima sai ka matsala tsakanin Askiya da shi guna na wannan yanki na Kabi wato Kanta, wanda abinda aka nuna a cikin wasu littattafai sun mai anshi su suka raina da irin rabon da aka basu. Wasu littattafai kuma suka ce a kyala Kanta akai da mutanen shi ba su komi ba, sai Kanta ya je ya mana kuma abinda Kanta ya hasasa sai ya ayyana. To da yawan wannan magana cewa a basu na haƙi, to sai aka nuna cewa a wuce gona ne kuma aka sa wasu jaruma cewa su kama shi. To da ne sai kuma ya yi kaure tsakanin shi Kanta da kuma mai gidansa, wanda aka ce a wannan lokacin su mutanen shi su ba shi goyon baya kuma sai aka yaƙi ɓatace, wanda haka ta samu rinjaye har ya amshi tobin Askiya, wanda har yanzu wannan takobin yana nan gidan mai faru mai martaba. Ina jin shekara biyar da wuce akwai irin masu diddiga ta nuna daɗewar abu a duniya, wanda suka auna suka nuna cewa wannan takobin ya kai shekara 500 a duniya, wanda kuma ya daidai da wannan lokacin da Kanta ya zama ya yi mulkin wannan a masarauta. Saboda haka da Kanta ya dawo sai ya balle daga masarautar Sangai, daga daular Sangai sai ya kafa tashi daula a shekara ta 1515, wanda yake a halin yanzu ta lokacin da Kanta ya kafa wannan daula. Yanzu wannan masarauta tana da shekara 500 da shekara 4.
To bayan kammala wannan yakin ko kuma bayan yin wannan, shin me yasa ita daular ta dawo za a iya ta komo nan Argungu kenan, ko kuwa dama shi Kanta a nan yake Argungu, ko ko a daga ta balle da ya abin ya kasance?
Lokacin da ita wannan yanki na Kabi ya balle, ashe dama akwai wasu yankuna waɗanda su ma sun matsu da zama ƙarƙashin Sangai, ƙarƙashin Askiya. Don haka sai suka dawo suka haɗe da Kabi, suka ba Kabi goyon baya, suka haɗe sai suka yi daula ɗaya a ƙarƙashin mulkin shi Kanta. Da Kanta ya ga cewa lalle ya zama sarki mai ƙarfi kamar irin Askiya, kuma ba ƙarƙashin kowane basarake ba, sai ya haɗa duk waɗannan yankuna sai ya ƙara faɗaɗa daular, wanda yake ya ɗora ko misali ya ɗauki yaƙi shina ciwo garuruwa shina sawa a cikin wannan daula don ta girma. Daga nan ya yi gabas sai da ya iyaka da sarkin Borno a daular Borno a wani gari da ake cewa Enguru. Ina jin Enguru yanzu cikin kasar ko jihar Yobe ko jihar Jigawa. Sannan daga nan yamma kuma yayi ci gaba da yaki sai da yayi iyaka da sarkin Oyo alasin na Oyo a Oshogbo Oshogbo ina ganin a halin yanzu kila tana cikin jihar Kwara ko kuma jihar Osun sai aka zo aka gina babban birni wato Asurame don haka kanta Asurame zauna ya zama a sau a kaikaici amma lokacin yana gwamna karkashin Tsangai da suka samu matsala sai ya tashi ya koma Gande Gande bai zauna ba a Gande ne sai aka zo aka gina birnin Surame birnin Surame yana daga cikin manyan birane waɗanda suka yi suna a wancan lokacin ake magana ta daurori
to yanzu me kawo daular anan Argungu
lokacin da kanta yana Surame Surame wadda take yanzu tana cikin yankin Silame da Binji a jihar Sokoto yanzu a lokacin da muke wannan magana a lokacin babu Sokoto babu duk waɗanda garuruwa irin su Gwandu birnin Kabi da sauransu duka babu su irin su Kano da Katsina duk tungage ne duk garuruwa ne waɗanda aka ce ma sarkin su sai a ce sarkin Kano ko a ce sarkin Katsina
amma dai yana karkashin sarkin Kabi
yana karkashin sarkin Kabi saboda shi sarkin Kabi ba sarkin gari bane sai kanta yace zai fara bin sarkin Borno don me ya shigo tsakani ne da wanda Abba Sarake shi wanda a karkashin shi sai to ya kama mishi don haka sai bi sarkin Borno da tawagar shi da rundunar shi sai su sanka kai a wani gari da aka ce ma Inguru ngadan can ne kan iyaka to sannan ne aka tsaya aka yi wannan yakin aka ce ka hanya dawowa shi kanta ka hanya shi ta dawowa Kabi ta dawowa Surame sai ya tsaya a wani gari da aka ce ma Rimi a cikin kasar Katsin ne a halin yanzu wannan Rimi din da take to sai ya tsaya a wannan wuri don ya huta karshen wani dogon Rimi to sai akwai wasu mutane na cikin wannan gari waɗanda an ka ce matsafa ne suka kafetowa su gaida kanta ya hausa aka ce a yaƙe su sai aka zo aka yaƙi garin aka kore su aka kone garin to bayan kanta ya kama hanya sai aka ga Kibiya ba a san inda ta fito ba sai ta shiga tsakanin Kahada da Wuya ga yadda muka gani rubuci an ce wannan ita ce ta zama sanadin mutuwar kanta bayan shekaru yana mulki a Surame wanda kuma bayan rasuwar shi sai aka yi nada dan shi Ahmadu Ahmadu yana nan a Surame shi ma ya dade sai aka nada dan shi a Dauda Dauda ya dade kuma Dauda an ka ce shi ya ma haikanta yaki a wancan lokacin don daular Kabi ta yi yawa lokacin Dauda bisa ga lokacin kanta ana nan sai da aka shekara 102 sannan sarkin Kabi na 13 da aka samu matsala wajen sarauta wurin jayayi sarauta to sai ya taso daga Surame sai ya zo kafa birnin Kabi a shekara ta 1700 daidai wasu su ce shekara ta 1698
yanzu kuma bari mu sake komawa ga abokin aikin namu da bakon nasa domin jin ci gaban tattaunawar ta su
menene alaka ita wannan daula da kuma jihadin Sheikh Usman bin Fodio a lokacin da ya nashi yaki
to wannan daula dai sai da ta shekara kusan 400 sannan aka haifi Sheikh Usman bin Fodio
akwai wani yaki da ya taba shiga tsakaninta da cibiyar daular Usmaniya a lokacin wannan jihadin
wato lokacin da ana birnin Kabi har lokacin sarkin Kabi Sule ba yaki Kabawa ba sai bayan rasuwar sarkin Kabi Sule lokacin da sarkin Kabi Sule ya rasu wurin jayayya sarauta shi Usman Masa almajiri ne dama din yana son sarauta yaji aka yi jihadi da shi don haka ya zaci za a bashi sarauta sai ya nemi goyon bayan Abdullahi Gwandu sai bai samu sarauta ba sannan akwai wani jarumi daga cikin ƴaƴan sarkin Kabi wanda aka ce Mahudi shi ma ya sana a bashi sarauta sai bai samu sarauta ba sai aka ba ukar wani karamin kanansu to daga nan ne matsala ta samu sai aka fara samun baraka tsakanin su kabawan ƴan sarauta a cikin birnin Kabi sai shi Hoji ya kashe kanansa uka yana da sarauta jin zaha haka sai Usman Masa shi ko ya ta inda Abdullahi Gwandu ya ce ya taimake shi domin ya samu sarauta sai suka zo suka yi mubaya'a tare da mutanen shi sai aka ba shi sarauta a Gwandu kaba da suka ga cewa Usman Masa ya ta inda Abdullahi Gwandu an ba shi sarauta sai suka ce to su ba su yadda ba tunda ya zo inda Fulani aka ba shi sarauta ya zama sarkin kafin Fulani kenan sai kaba sai suka nada nasu sarki na Kabi ba Kabi wato Sama'ila Karabi to sai aka samu sarkin Kabi uku lokaci guda a birnin Kabi, ga Hodi wanda bai yadda da Fulani ba, ga Usman Musa wanda a tare da Abdullahi Gondo, sannan ga Sama'ila Karari wanda shi ko kafawa suka nada shi mai kasu kana da shi. To akan haka sai aka yi ta fada tsakanin su wasu wasu, sai shi Usman Musa ya zo ya nemi goyen bayan Aliyu Jedo, Shehu Usman Dan Fodo da Abdullahi, sai aka hado da Aliyu Jedo aka taho tare da Abdullahi Gondo, tare da shi Usman Musa da mayaka waɗanda ke goyen bayan shi kuma Kabawa, sai aka shigo birnin Kabi aka yaki Hodi aka kore shi da birnin Kabi. Saboda haka shi Sama'ila Karari da ya ga cewa akwai manahaci ko waɗanda waɗanda su taho su ce suna tare da shi, eh an ka tashi sai shiga ne su tare da Usman Musa, to sai an kai shawara cewa tunda yake an yaki birnin Kabi har an kore Hodi, sauran Usman Musa da Sama'ila Karari, kuma shi Sama'ila Karari ya san Usman Musa na hadawa kuma da Fulani a taho a yake shi, to sai aka yi shawara cewa yanzu ana son a san waɗanda ke goyen bayan sarkin Kabi wanda Kaba suka yi da shi a hito da birnin Kabi a taho na Argungu. Duk wanda ya biyo sarkin Kabi Sama'ila to lalle shi ne dan halat hakikani wanda ya bada rayuwar shi domin a cigaba da daular Kabi, wanda kuma ya zama shi birnin Kabi, to sai suka dauke shi munahiki ne, to shine sai aka taho na Argungu da suna a zauna a yi sabon headquata a Argungu, amma duk daula guda ce kuma ƴaƴan mutum guda ne, zuri'a mutum guda ce.
To yanzu daga wannan lokacin da daba mai sarauta kawo yanzu sarakuna nawa aka yi a nan masarauta Argungu?
To kamar yadda na faɗa ma shi na ba mu shi a sarkin Kabi na 22, a halin yanzu wanga sarkin Kabi Sama'ila shi ne sarkin Kabi na 33, saboda haka kenan muna da sarakuna 11, sarkin Kabi na yanzu shi ne na 12 a nan Argungu. A birnin Kabi sarakuna 8 sun ka zauna, a Saurami sarakuna 13 suka zauna, ɗan kalisa za su za su kai sarakuna 33 da ke gare mu waɗanda sun kai sarauta a wannan daula ta Kabi. Da muka haro tarihin Kabi bai cika sai an ambato zuwan Turawa, saboda kahin Turawa su zo duk ƙasar Hausa daular Usmaniya Fulani sun karbe ta. Tun daga wannan lokacin duk waɗannan sarakuna Hausawa, Bakatsine da Bakano da Bazazzagi da sauransu, duk an tumɓuke su an sa Fulani, har yanzu Fulani ke mulkin waɗannan wurare amma ban da Kabi. Don haka ko da Turawa sun ka taho an shekara 100 ana ta yaƙi tsakanin Kabi da Fulani, saboda ni saboda su ga wannan lokacin daular Usmaniya ta ko ina duk Fulani ke mulki amma ban da Kabi, a ce sarkin Kabi kuma har yanzu jikan kanta ne, kuma ga tsakanin Gondu da Sokoto a kasacin shi. Don haka a lokacin Abdulrahman Dan Atiku wanda aka ce mu danyen kasko, wannan abin ya bata mishi rai kwarai da gaske, yace yaya za a cewa Argungu ta zama tsibiri duk ƙasar Hausa sun ci ko ina banda Kabi, sun ci sarakuna banda Kabi. Don haka ko da Turawa suka taho sun iske ana wannan hijira. A wannan shekara da na faɗa ma aka yi Argungu taron dangi domin ya zama ko ina an yi labelin ya zama Fulani ne ke mulki. To a wannan lokacin sai Allah ya ba Kabawa sa'a, suka yi amfani da kayayyakin su waɗanda an kashe cikin tarihi, ginin tarihi za ka kayayyakin su waɗanda an kai amfani da su ga wannan yakin, waɗanda aka yi amfani ban iya boye ma na tsafi, saboda a wannan lokacin shi sarkin Kabi sama ya kira duk mayaka ya ce to ga mu an kawo mana yaki na taron dangi. To shi yasa shi kuma sarkin Kabi sama ya ce to kowa hitar da tuba, saboda wanga yaki da za a yi tsakaninmu da Sokoto duk wanda ya mutu da mu su ya mutu kahiri. Shi yasa sai aka tara kayayyaki na tsafi iri-iri kamar yadda na faɗa ma wanda an kazo cikin gidan ɗakin tarihi ɗakin kayayyaki zaka gane su waɗanda an kai amfani su. A wannan lokacin sai aka yi amfani da su, kuma sai Allah ya taimake Kabawa, sai suka samu nasara kan Fulani a wannan shekara. A wannan shekarar ce aka don tabbatar da shaida sai aka amso tambura na daular Usmaniya waɗanda an kai shiga cikin kamar yadda na faɗa ma wannan ɗakin har yanzu suna nan a shi, wanda kusan su a shaida tabbatar cewa lalle an ci ku da yaƙi an ka an shi muku tambura. Don haka lokacin da Turawa suka taho sai suka shiga tsakani, sai kuma duk da haka aka samu rauni hiya da rabin ƙasar Kabi yanzu yana cikin Nijar, duk sarakunan ga na Arawa da Zabarma da Adarawa har zuwa ƙasar Tawa da duk ƙarƙashin sarkin Kabi suke, amma yanzu kaga duk suna Nijar. Don haka hiya da rabin ƙasar sarkin Kabi yanzu yana cikin Nijar da Burkina Faso da Benin Republic.
Menene sana'ar da aka fi sani ga Kabawa, musamman idan aka yi maganan Kabawa ko abin da zai zo garin su shine kamun kifi da sauran harkokin da suka shafi ruwa?
Mutan talatala kamar yadda muka gani a rubuce cewa su Kabawa asalin su daga Makka sun ka fito, kuma a can Makka a lokacin kafin bayyana musulunci suna karkashin wani wanda aka ce ma Usman nan dan Mas'ud. Shi Usman nan dan Mas'ud shine shugaban wata kungiya da aka ce mata Siqaya. Siqaya kungiya ce wadda ke ta'ammuli da ruwa, wadda ke ba baki ruwa in suka taho ziyara a ɗakin Ka'aba a wannan lokacin, amma masu ziyara gumaka lokacin kafin bayyanar musulunci. Don haka kafin bayyanar musulunci sai an ka samu juyin mulki tsakanin kabila Jurhum da kuma Amdat ko Amalek. To su kuma suna cikin zuri'ar Jurhumawa. Jurhumawa sune zuri'at Annabi Isma'ila dan Annabi Ibrahim. Don haka lokacin da suka taso sai suka ƙetaro kogin Nilu wannan na tsakanin Masar da kuma Saudi Arabia. Suka shigo cikin ruwa, sun dade cikin ruwa, da suka ƙetaro sai suka tsaya cikin wata fadama a cikin yankin Fezzan. Yankin Fezzan duk fadama ce. Sai zan a wannan lokacin sun ga sun sama da ta'amuli da ruwa a can, sai zan ba su da sana'a, sai noman alkama da noman shinkafa da kamun kifi. Babbar sana'ar su ita ce kamun kifi da noman shinkafa.
Shin Kabawa suna da wani yare koko a Hausawa din ne, da wani sashi ne na Hausawa?
Kabawa a halin yanzu ko kuma tun can farko bamu ji cewa suna da wani yare ba, illa iyaka Hausawa ne a cikin yanki da aka ce ma Kabi. In kana zaune cikin wani yanki sai a ce ma na kaza, misali Kabi sai a ce Kabawa.
Amma akwai wani tsage da ake yi domin bambancewa tsakanin Kabawa da sauran mutane, yayi wannan tsage yake a takaice?
To shi wannan tsage an ce wasu sun ce dalili shi ne ga wancan lokacin da ake zaman yaƙi, to wasu sun ce domin a gane ƴan uwa, amma wasu kuma suka ce su Kabawa da suke suna cikin ruwa, to sai zan suna da wani champi wanda ka cewa aljanun ruwa suna hurhuran mutum. Don hakan ga a wancan lokacin shi aljani bai son tambo, bai son tsage, sai suna tsage ƴaƴansu wanda yake aljanu ba su hurhuran su.
Idan aka ce maka mafi akasari abin da zai zo ga zukatan mutane shine farare, Larabawa da dogon gashi da sauransu, ne mai da Kabawa baƙaƙe?
Ai ba Kabawa dai ba, kusan duk ɗan Adam asalin su tushe ɗaya suke daga Annabi Adam. An ɗauki lokaci mai tsawo sai Allah ya share dukkan mutane lokacin Annabi Nuhu. Sai zan waɗanda a cikin jirgin Annabi Nuhu su kaɗai suka tsira kuma da farare ne. Amma saboda tsawon zamani sai kuma mutane suka sake watsuwa. In ka samu kanka inda zafin rana irin wani yanayi sai ya zama jikinka ya koma haka. Amma kuma duk da haka a cikin Larabawa akwai baƙaƙe, musamman su waɗanda Jurhumawa ɗin.
To jama'a, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu. Kafin mu sallama da ku ga wannan saƙo.
Cutar coronavirus ba ta da magani.
Daidai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen yau da gobe na wannan makon. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatar da shirin, Zahar Aminu Fage, da dukkan abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin, da Julie Lazarus Gresham da ta taimaka ta ba da umarni, sai injiniyan mu na yau Daniel Brown. Ni Muhammad Hafiz Baballa daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
Bye.